السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ثم ما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تو زمو تهيغا بدا درس منا سيرة تمن زك الله صلى الله عليه وسلم كما كرشن درس منا مكسايا وجن غزوة بدر الكبرى. كما مكتشي وانا غزوة اتتي وانا Abu Sufyan kafin ya shiga cikin addinin musulunci ya huta yana tahiya kasuwanci daga Sham yana dawa zuwa Makka. To musulmi wanda suka ji wannan magana sun ce to mu tahi mu tare wa'annan wanda suna zawa tinda mushrikai sun dauka dukiyar musulmai lokacin wanda suka zo hijira sun dauka dukiyansu kuma suka bari suka huta haka banda dukiyarsu. Saboda haka manzo sallallahu alaihi wasallam yace to wa in aqabtum fa'aqibu bimithli ma uqibtum bi, yace su wa'annan tinda wanda su ne suka fara kenan mu ma bari mu tare dukiyarsu tinda wanda su ma suka yi haka. Shine daga karshe suka ga Musa karin musulmai da mushrikin Makka wanda suka kai kusan mutum 1000, amma duk da wannan Allah ya ba su nasara su 300 da ɗan kai, amma su wancan 1000 amma Allah ya ba su nasara. Daga nan shine addinin musulunci ya tafi gaba, kenan kowa ya koma yana tsoron addinin musulunci tunda gashi Abu Karara ya huta, Allah subhanahu wa ta'ala ya yi nasara bayin shi wanda suka shiga cikin addinin musulunci. Yau za mu shiga gaba insha Allah za mu tafi wajen ghazwat Uhud. Kuma Uhud shi ne wanda muka ce dusi ne a Madina, arewacin Madina. To mushrikin Makka suka ce wato yanzu tunda wanda al'amari ya koma haka kuma kullun muslimai suna tahiya gaba kuma kullun suna kara karhi, ya za a yi a kashe wannan karhin su? Sun ce kai wannan fa sai in mun gamu duka gaba daya mu kai musu hari saboda mu gama da su. Shikenan sun taru sun taru duk wanda yana da alaka da su da mutanen su daga ƴan karkara duka sun ga musun ce to sai mu tahi mu gama da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a Madina. Sune sun zo, yake wa fi sana salisa min al-hijra kharajat quraish li muharabati al-muslimin wa aqdi thara man qutila minhum fi waqa'ati badr wa kana adaduhum ma'a man khalafahum 3000 rajul. Yake mushrikai suka huta daga Madina suna jin haushin wa'annan wanda aka kashe su a Badr. Mun ce Badr an kashe mutum nawa? Mutum 70. Kuma aka kama mutum nawa? Mutum 70. To haushin wa'annan wanda aka kashe su a Badr sun ce dole sai in mun tahi mu kashe musulmai kamar wanda suka kashe ƴan uwanmu a Badr. Abu na farko kenan. Kuma hallau abu na biyu, su wa'annan wanda sun zo suna so kawai su gama da musulmi kwata-kwata saboda kal a tahi gaba ma akwai wanda yana kira mutane cikin addinin musulunci. Aka huta mutum 300 kenan sun limka da Badr so 300 saboda a zo a gama da musulmai. Qala wa raja fi tariq Abdullah ibn Ubay fi 300 min al-munafiqin, wanda suna hanya Abdullahi dan Ubay dan Salul an san shi wane ne? Shi ra'sul munafiqin. Ka kun gane ko? Shi ma daga hanya ya huta ya koma wajen a gari kenan a Madina ko? Qala wa lamma wasala sallallahu alaihi wasallam ila Uhud amara 50 rajulan min ar-rumat bit tahsin fi al-jabal. Akwai wani dusi kusurcin Jabal Uhud sunan shi Jabal Ar-Rumat, dusi na masu kibiya ko dusin ɗan kibiya jamalar Roman. To wannan dusi shi manzon Allah sallam ya sa mutum 50 yace to ku ku saya nan wannan wurin ku ne kal ku gusa daga nan ko kun gani mushrikai suna kashe mu suna min komai da komai ce kal ku yi kuskure ku bar wuraren ku nan. To wa qala lahum la tatruku jabal wa intazarna aw huzimna thumma bada al qital bain al fariqayn fanhazama al mushrikun wa tabi'uhum al muslim su wa innan mutum 50 lokaci wanda suka gani mushrikai an kawo musu hari gashi abubuwa sun yawa saboda muslimai suna yin yaki saboda Allah sun san in sun samu nasara yana da kyau in kuma hallau an kashe su su aljanna direct su shiga kenan wannan wanda yake yaki da wannan aqida bai tsoron komai saboda ya san in rayu ya rayu zai rayu a bisa gaskiya in kuma hallau ya mutu kuma hallau zai ya mutu a bisa gaskiya janna direct sai saboda haka musulmi suna yin yaki da niyya guda mushrikai kuma hallau dama su aqidan su mutum ya rayu saboda yayi amfani da wa'annan dukiya wanda yake da shi kawai gashi mushrikai suka shiga a cikin mas'ala ga musulmai suna kashe su kawai shikenan gashi wannan wadugo sun gudu su wa'annan musulmai wanda suna cikin jamalar Roma wanda muka ce mutum nawa ne mutum 50 yawa gaishe wa'annan mutum 50 wanda suke cikin dusin wannan dusin Roma dusin ɗan kibiya kawai su ma sun ce tawo tunda wanda sun gudu bari mu ma mu safka mu dauka ghana'im ghanima shine abu wanda mutumin wanda kana yake da shi in ya gudu duk wanda ya bari shine wanda ana cewa ghanima bari mu ma mu safka mu dauka wa'annan dukiyar mushrikai wanda suka bari a cikin ardal ma'arifa. To Abu Sufyan wannan duka wa kafin ya cika cikin addinin musulmi shi yana da hankali ya san musulmai wa'annan sun safka to da ran bayan wannan dusi babu komai ya kewaya tare da mutane shi sun zo suka kewaya bayan musulmai suka samu musulmai su wa'annan sura nan sura dauka dukiyar mushrikai wanda suka gudu suka bari kuma ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kadan daga cikin sahabbai su suka kewaya suka samu annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbai shi hal ma aka fashe manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin goshin shi kuma hallau aka karya mishi wannan ɗaya daga cikin hakoran shi shine arba'iyya nan wanda yake wannan wannan ya sune shi hakorin shi. To kawai daga nan kuma daga karshe dai musulmai suka koma suka sake yaƙi har sun kore wa'annan musulmai. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa lan yuflihu qauman shaddu wajha nabiyyihim yace wa'annan mutane wanda suka fashe goshin nabiyinsu ba za su samu ba nasara. Allah subhanahu wa ta'ala yace laysa laka min al-amri shay kenan ba kana da komai ba cikin wannan al'amari kabar Allah subhanahu wa ta'ala shi ya san ya zai yi tare da su. To nan aka gama ghazwati Uhud shi dai abubuwa da yawa dai a cikin su dai amma a takaice dai shine wannan ikhtisar na ghazwati Uhud. To yanzu muka yi ghazwat Badr kuma ghazwat Uhud kuma yanzu za a tahi ghazwa ta uku shine ghazwati al-Khandaq wahiya ghazwatul Ahzab amma kafin su ya kawo mas'ala ta wa'annan masu kibiyoyi wannan ar-Rumat wannan muka ce mutum 50 wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ajje su a bisan dusi ba bisa dusin Uhud ba a wani karamin dusi ne gusurcin Jabal Uhud kuma akwai dan tazara tsakanin Jabal Uhud da wannan dusi wanda suka ce da karshe aka sa su dan shi Jabal Rumat dusi da en kibiya to yace wannan problem wanda aka faru mutum 50 manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya musu sun ce wa innan ku ku zamna nan wurin ku ne kal ku yi kuskure ku bar wurin ku ko mun samu nasara ko ko su mushrikai sun samu nasara kal ku yi kuskure ku gusa daga nan da karshe wanda suka gani musulmai sun yi nasara kafirai suka gudu sun safka sun suna so su tattara wa'annan kaya wanda musulmai sun zubda su lokacin gudun su nan yace akwai wani abu duk wanda bai bin maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah sai ya jarabe shi saboda su na farko sun yi nasara gashi karara musulmi sun gudu komi da komi ya zo lahiya da amma wa'annan wanda suka safka daga can Allah yana so ya kwatanta musu kenan kunki ku bi maganan manzon Allah ku sallallahu alaihi wasallam to gashi wanda zai sale kenan daga nan ma mu zamu dauka darasi a rayuwar mu in mun kasa bin hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam za a gani jarraba kala kala a duniya nan kafin lahira saboda Allah subhanahu ta'ala yana cewa walanuziqannahum min al'adabil adna duna al'adabil akbar la'allahum yarjihun sai azab musu azaba karamin azaba banda babban azaba saboda mutum mai hankali ya tuna kenan ya saba maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya saba hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya koma wajen hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in ka koma to Allah zai sauka maka zai bude maka hanyoyin alheri zai samu maka daidaita maka rayuwarka amma in ka saba dole sai in Allah ya ta maka azaba kenan bin maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine wanda yake sa abubuwa na asharri ko jarrabawa ko wane ne Allah ba zai sa maka ba a cikin ko ya saka abu kadan ne saboda kadaibita halinka ko ya rage maka zunubinka saboda duk wata jarrabawa na duniya a wajen mu'mini yana da alheri saboda ya zubda maka zunubinka kuma ya daga maka daraja saboda duk wata jarrabawa Allah subhanahu wataala in ya jarrabe ka ya san akwai alheri a ciki kai kana gani akwai muskila amma shi saboda alheri ne kun gane kenan wa'annan wanda suka saba maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya jarrabe su mushrike suka sake komawa aka kashe daga cikin su kuma hallau hal an taba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma hal an kashe amma annabi sallallahu alaihi wasallam hamza radiyallahu anhu wa ardahu hamza bin abdul muttalib shi hamza ya muka ce menene alakan shi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam eh dan kanan baban shi yawa saboda muka ce hamza da aliyun kuma baban su shine kadan manzon Allah kadan baban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko to qala fi ghazwat al khandaq wa hiya ghazwat al ahzab khandaq iga kace khandaq rami ne babba ai wannan rami saboda kal in adawa su zo su same ka a cikin gidanka ko a cikin garinka kenan bayan gari ayi babban rami saboda duk wanda zai zo ya shiga gari dole wannan rami zai hana su kamar da wanda ana yi ai babban katanga kowane gari da katar da akwai katangoyi kuma akwai kohohi kofa tara kofa kaza ko makka ma akwai kohohi da saboda yaki wanda ana yi kenan saboda makiyayinka idan adawarka ba zai zo ba da kowace hanya kenan akwai kohohi wanda in an bari kenan dole shi in yana zauwa sai in ya zo da wannan koha kuma ku kullun akwai wanda suke tsara wannan koha kenan shine khalla kenan aka yi babban rami a wajen Madina kenan kal su zo a cikin Madina yace fi sanad al-khamis min al-hijra naqada al-yahud uhudahum wattafaqu ma'a qaba'il al-arab ala muharat al-muslim muka ce manzon Allah sallam lokaci wanda ya zo Madina mutumin mai hankali kalka sa'awa ɗan adawa da yawa nan kana da dan adawa nan kuma nan nan ko ina mutum mai hankali bai yin haka in ka tara ɗan adawa ta rana fa ka shiga uku manzon Allah sallam da hikmatihi wanda ya zo Madina ga mushrikai na Makka wanda suka hudda shi daga Makka kuma ga kullun suna kawo mishi hari kuma ga shi Yahudawa suma in adawa ne ba na wasa ba yadda ashadda an-nas adawatan lil ladina amanu al yahuda wal ladina ashraku yahudawa da mushrikai su ne masu sananin adawa zuwa ga musulmai to su manzon sallama da ya zo ya tarda ɗan yahudawa yace tai ku zo muzamna tunda wanda gari guda muke ku kusare adawan ku wajenmu kuma mu ba za mu taba ku ba da sharri shikenan kun amince yace mun amince to halas suka zamna kenan kenan sun amince sharrin su wa'annan yahudawa ba za su kawo mu ba ba za su kawo musu ba hari kenan suna da aduwi nasu guda shine mushrikin Makka to yace wannan shekara yahudawa suka gani wa'annan musulmai fa in mun bar su haka da ba suna jin hasada a cikin zukatansu yaya mu da mun sa manzon karshen zamani zai zo daga cikin mu kuma gashi ya zo ba je a cikin mu bane ba a cikin larabawa ne kuma larabawa Makka shi suna jin haushi yaya wannan mutumin zai zo kuma wannan ittifaqiyya wanda suka yi tsakanin su kenan aka dauka shirin su amma daga karshe saboda yahudawa ba suna da ba suna rike alkawari ba duk wani alkawari in kun yi da karshe sun warware wannan alkawari to sun zo sun warware alkawari kuma suka yi magana da larabawa wanda suna kewayen Madina sun ce kai wannan mutumin fa duk da alkawari wanda mun warware wannan alkawari mu zo mu gamu mu hade kai mu kai musu hari so daya mu gama da shi to manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ya ji wannan magana ya ji su wa'annan yahudawa da larabawa ta kewayen Madina da mushrikin Makka sun kai mutum 10,000 rajul ghazwat Uhud sun kai nawa Badr sun kai nawa Badr sun kai 1,000 ghazwat Uhud sun kai nawa 3,000 ghazwat Badr shine 1,000 ghazwat Uhud sun kai 3,000 غزوه الخندق sun kai 10,000 kun ji ma kace wanda suka yi suna yin go sun kai 10,000 kudiba jama'a daga 3,000 zubuduwa zuwa 10,000 kenan sun kara 7,000 ga 3 ga 7 suna tashi nawa goma sun ce yanzu tabbata insha Allah za a gama da musulmi inda wanda muna uku dubu uku mun kusa amma yanzu mu mun kai dubu goma an gama da musulmi to قال وكان عددهم عشرة آلاف يرأسهم أبو سفيان يتي فحافر المسلمون حول المدينة خندق بإشارة من سلمان الفارسي ومكثوا محصورين خمسة عشرة يوما مسلمين سكتيتو ونن الأمر فسوى إنن سنقمو سنتترو ينزو ونن الأمر إن منساحكا lalle akwai muna cikin matsala yaya zamu yi akwai Salman ka san kowane mutum mutare in su tattaru in aka yi rayi shura dole zaka tarda akwai wanda yake rayi na nashi yahi na kowa saboda haka addinin musulunci yana son shura kar kai abu in ba kai ba shura saboda shura kowa yana kawo rayin shi kuma dan adam ba komi da komi ya iya ba amma in wannan rayi da wannan rayi da kace za a huta da rayi wanda yahi ko sauran rayuka Salman shi min al-Furs Salman al-Farisi kenan mutanen Arab shi yazo da sabon ra'ayi yace kai jama'a in mun san mun zamna haka ar in sun same mu gaskiya mutum 10,000 ba kadan bane yaya zamu yi yace mu yi rame kewayen Madina duk wani kote wanda muna sammani wayannan mushrikai za su shiga da hanyar shi ayi babban rame maza sarbe ce lalle tabbas wannan fikira ce ta mai kyau aka yi rame kewayen Madina duk wani kote wanda ana sammani mushrike za su zo za su kawo harin su da wannan kote aka yi rame to ana yin rame ga karamcin dukiya ba karamcin abinci kuma ga Madina kun san kasa ne babu kasa haka dusi ne zaka yi rame a cikin dusi wannan akwai wahala hal ma maza sallam wanda ya buga haka aka gani wuta yace ya kabbara yace ya gani can gidajen asra au kisra da kaisar da kaisar kisra da kaisar to wannan al'amari su mushrike wanda suka zo suka tarda ga babban rami gaban su da doki baka iya kaketara suka zamna suna jira lokaci suna yin tunani yaya za a yi a shiga Madina ya zama ketara wannan rami wanda suka yi kuma musulmi suna can suna jiran su to wannan lokaci wanda suka yi sun zamna kwana 15 sun zamna kwana nawa 15 to قال وتكلم المنافقون بما شاءوا فاشتد وجه المسلمين وزلزلوا زلزالا شديدا لأن العدو جاءوا من فوقهم ومن أسفل منهم وقد زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وظنوا بالله الظنون حتى تفرقت كلمة الأحزاب وسلط الله عليهم ريحا شديدا مسلمي سنة تكي سنة غني يوان كافري غاشي أفرتك suna nan suna jira yaya za su shiga cikin Madina mushrikai sun tattaru ko ina ga yawa ga komai kayan yaki ga komi da komi musulmi gashi adadin nasu kadan ga karancin abinci ga karancin kayan yaki kawai lokaci wanda suna nan kuma munafikai gashi suna nan suna wannan nasu yake kai wannan mutane ya zama tattare su mutare su yaya mutare wannan yau dai ha karshen mu ne kaza kaza Allah subhanahu wa ta'ala ya zubda cikin zukatan su ya sa musu ya tafarraqat kalimatuhum kuma hallau Allah ya kawo sananin iska tukunya a bisan wuta kawai ya gare wa iska ya dauka ya zuga shi duk wanda yake a cikin shi iska ya iska hal aka zo cikenan sun gani kai wannan al'amari bai yiwa sun tattara kayan su ha suka koma inda suka zo kenan ina ne Allah ne ko ya sare bayin shi ne ko kenan al'adunaka komin karihin shi komin dubaran shi in ka gama in ka koma wajen ubangijinka kai tawakkali da ubangijinka billahi allazi baba wani abu da zai same ka kudiba mutum 3000 sun kusa su yi nasara a wajen musulmi 3000 yanzu aka zo 10,000 kenan an limka so 3 har wani abu ma sama amma duk da wannan sun kasa su kashe musulmi daya kawai suka taru iska ya zo ya barkata su kawai ha 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 kawai shikenan sun gani kawai babu mafuta sai a sere kawai a tahi kenan nan wajen in mutun ya tuna nasara ta ubangiji ne ba na kowa bane ba kuma Allah subhanahu wa ta'ala yace in tansurullaha yansurukum wa yuthabbit aqdamakum kenan biyayya da wani abu wannan wanda kuke bauta ma Allah shine saboda haka Allah ya kawo musu wannan nasara saboda wayin can suna so su kashe su a gama da shi wannan kenan in aka kashe manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ai aka kashe wayannan sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ina addini ya tafi to Allah subhanahu wataala ya san in wayannan sun mutu shikenan addini ya tafi Allah ya nasara su ba sun kashe ba ko mutum daya shikenan Allah ya sa tsoro a zakatan su sai shikenan sun gudu suka tahi قال وسلط الله عليهم ريحا شديدا وجنودا لم يروها قلعت اوتادهم وكفأت قدورهم وصفت عليهم التراب ورمتهم بالحصى فهربوا من ليلته اسكا غادوا سنا كرارا غا ابنجي سو دوكا يا زبدا مسو ابنجي سو سن غدو سن تهي بس سام بنصرا كو كدا كما هكا ني ان كان بين هنيان منزل الله صلى الله عليه وسلم سو دكا duk wani adawa duk wani sharri wanda yana so ya kulla maka Allah zai kiyaye ka a kana nan kana hanya hanya to dole sai ya samu maka saboda nisa wanda kai da manzon Allah sallallahu alaihi wa sahbihi wasallam kenan akama addini arike addini in muna son nasaran ubangiji to akwai wani abu wanda ya kamata kowa ya tuna lokacin Umar radiyallahu anhu khalifa ta biyu da khalifofin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akai shekaru da dama bai barwa hal kasa ya koma tawattuka hal aka sa wannan shekara am ar-ramada shekaran toka saboda wahala wanda mutane in babu ruwa ina bashi babu bashi saboda ai Madina masu noma ne ai Makka ne wanda babu noma amma Madina akwai wurin noma ne manoman to kuma babu ruwa yaya kenan wahala za sha yin wa za shiga ko lokaci wanda yazo Umar radiyallahu anhu aka ce to yaya butahi wajen khalifatul mu'minin aw amiral mu'minin mu roke shi ya mumu sallah lokaci wanda yazo yace kusan babu bala'i wanda Allah zai safka sai da ghadab da ubangiji sai da haushi da ubangiji kuma ba za a daga ba wannan bala'i sai in an koma ai tuba an koma wajen ubangiji kenan daga nan ma kowa ya san in jarrabawa nan ya samu ka jarrabawa nan ya samu ka jarrabawa yau a wani abu ya samu ka gobe wani abu ka koma wajen ubangijinka ka tina wannan jarraba ba na banza bane ba kai kuskure kuma Allah yana so ka jara kuskuren ka wanda kai saboda duk bala'i wanda zai same ka ka san daga wajen ka ne na'am to yanzu mun gama da ghazawa ta uku mun ce Badr da Uhud da ghazwati al-ahzab aw ghazwati al-khandaq suna biyu gare shi ghazwati al-ahzab al-ahzab hizb mufradahu hizbun shine party kenan party party da yawa wanda suka gamu saboda ga yahudawa kote guda ga can munafikai kote guda ga can daraban daji kote guda ga can mushrikin makka kote guda kenan kowane jama'a kenan al-ahzab jama'a jama'a kullu hizbin bima ladaihim farihun kenan kowane jama'a wanda suna jin dadi da abubuwan da suke yi da shi kenan ghazwat al-ahzab suna sa da ghazwat al-ahzab saboda party party ne suka gamu kuma aka sa ghazwat al-khandaq saboda wannan rami wanda aka yi kewaye Madina kenan suna biyu kowane suna yana da dalili wanda aka sa wannan suna ghazwat al-ahzab da ghazwat al-khandaq suna biyu ne amma yaki guda ne amma sai an yaki a ciki bai bai yaki Allah subhanahu wa ta'ala ya tura mishi junud kuma ya tura mishi iska ya tura mishi so ya ta soro a zakatar su kawai suka tayi amma muslimi alhamdulillah sun huta lafiya lafiya lau to yanzu kuma hallau zamu zo ghazwati al-fath al-a'zam akai ghazwa da yawa amma ya gaya mu za a dauka ghazwowi masu muhimmanci kuma ku tuna da kyau na gaya muku nace menene bambanci tsakanin ghazwa da sariya ghazwa shine wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya huta tare da sahaban shi shi da kansa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya huta ya tafi tare da su wajen yaki kuma wannan yana nuna kai babba in wani abu ku saya tare da jama'ar ka saboda su suna samu menene kai in ka gani mai gidanka tare da kai ya zaka gani yawa yanzu ko wannan gona ne za a tafi in baban ku tare da ku kuke ya zaka gani aiki zai tafi lafiya ne ko ba haka bane yawa kenan shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kansa yana huta tare da sahaban shi yana tahiya wajen yaki tare da su shine ghazwa amma in ya gani abu bai kai ba wanda shi da kansa ya tahi tare da su yana tura wasu sahaban shi wannan sun ce sunan shi sariya sariya wannan shine sariya to yanzu muka zo ghazwatul fath al-a'zam قال في السنة الثامنة أتكين هجرة من زوج الله صلى الله عليه وسلم عمر رضي الله عنه وارضاه سوف زوج سنت والتاريخ نزل مدوكا سبدا سونا سارو سونا دوكا دا أيهوان عيسى عليه السلام ميلاد عيسى ميلادية منين ميلادية ميلاد عيسى عليه السلام نبي الله عيسى da ranar wanda aka aihe manzon Allah Isa alaihi salam shi Umar radiyallahu anhu yace to mu musulmi ya kamata mu ma mu samu death namu wanda zamu bi a shigo wannan ya zai yace mu kama daga hijira ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kenan ranar wanda manzon sallallahu alaihi wasallam ya hijira daga makka zuwa madina wannan rana shine zamu dara zamu fara date namu kenan in muna yin date yau ce ne ranar kaza a cikin watan kaza amma problem namu mu musulmai yanzu mutum in ka tambaye shi yana iya yaka maka ta miladiya ta Isa alayhi salam amma namu na musulmi yawan mu bai iya ba in ya fara kawai shikenan ya sa yanzu ka tambaya mutum yau wata wannan ne a wallahi ban san ba cikin wani wata muke ma wasu kuma hallau sai dai in wata ne wanda suna da ibadodi a ciki watan azumi watan zulhijja sallah babba sallah karama watan wannan yasirin shi wannan maulidi kenan su ne kadai amma in ka tambaya saura to babu wanda ya sani wasu ba su san ba wa'annan sai in ya zo ce kai gobe wa azumi ne kenan watan azumi ya zo gobe wa sallah ne kenan watan zulhijja ya zo gobe maulidi ne an fara kigiri kigiri ana buga ana yin kaza to gobe to amma ya kamata mu musulmi ya kamata mu yi alfahari da Vietnamu na musulmi wadata alaikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa ar-rashidin al-mahdiyin min ba'di yace ku kama sunnata kenan sunna manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da sunnata wa innan halifofi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sunna ne halifofi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne hudu ga Abubakar ga Umar ga Usman ga Ali su ne khalifofin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to su aka dauka da wannan Umar radiyallahu anhu ya dauka da na musulmai hijira ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace fisara ta tamina min al-hijra a cikin bayan shekara 8 ta hijira manzon Allah sallallahu alaihi wasallam naqadat quraish shartan min shurut sulh al-hudaybiyya sulh al-hudaybiyya hudaybiyya akwai wuri ne kusa ta makka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya huta yana so ya tahi yayi umra kuma kafirai wanda suka gani manzo sallam ya zo sun hana shi sun ce kai baka isa baka shiga makka suka zamna suka tattauna hal akai karshen tsakanin su sulhu a cikin wannan sulhu akwai abubuwa gashi 1 2 3 4 bari mu gani yaya za a samu karshen ta قال قريش نقضت شرطا من شروط صلح الحديبية فجهز النبي صلى الله عليه وسلم 10,000 مقاتل ينزو النبي صلى الله عليه وسلم قال يا باشكره متاني ديوا سنشيغا تكين دين المسلم دا كدني دا كمتن شاكذا هل أككي 70 da wani abu hal aka kai 1,300 da wani abu yanzu sun huta daga Makka mutum 10,000 kenan da wanda mushrikai sun taru sun taru sun kai mutum 10,000 cikin ghazwatul ahzab ko cikin ghazwatul khandaq a ga musulmi yanzu sun hi karhi mushrikai تو فبلى قريشا خبر وصوله صلى الله عليه وسلم وكثر عدد المجاهدين wanda suka zo ka san duk wani shawara suka gani akwai mutum mai hankali wanda yana da ra'ayi wanda yahi ko wata ra'ayi shi Abu Sufyan ya shiga cikin gidan musulmi yace yanzu wanda za a yi ai wuta kowani azamna group group kowani group ahura wuta amma a ga zama nisa nisa saboda mushrikai in sun gani wannan wuta za su gane yawan muta adadin mutane amma cikin duhu ba su iya su gane yace yawa haka yayi akai wannan jama'a suka hura wuta wancan jama'a ka hura wuta wancan jama'a ka hura ku diba mutun 10,000 in kowa ya hura wutar shi yaya kuma can nisa wuta ba kadan bane ba ko to mushrike wanda suka gani wannan wuta yace kai wallahi muslimai fa adadin su fa bila adadi busu da iyaka yaya zai sun soro ya shiga a zukatansu kun gane kawai shi kenan sun aslama kenan sun ce ka yanzu gummu da karihi wanda zamu gamu da wa'annan musulmai to fasaslamu da ajzihim an qital almuslimin sun ce ka mun daga hannu kawai kun mu iya ba mu kai hari wa'annan musulmai wanda sun zo haka qala fa amara sallallahu alaihi wasallam أن تركز رايته بالهجوم وأمر خالد بن الوليد أن يدخل مكة من كديد ودخل هو من أعلاها من كذا بدون حرب ونادى منادي من صلى الله عليه وسلم يا رب متنسى وسجد وانا كوتي وسجد وانا كوتي وسجد كنان إن كن سجى كوتي كوتي زا أجري هو خير سجد كنان سوريا سجى أزكى تنسو كما باب واني أبو نزس مكة musulmi gashi fa sun shiga kowane kote to qala fanada munadihi man dakhala dara abu sufyan mun ci abu sufyan do wanda ya gani wannan ka san hankali gare shi ya tahi ya shiga ce kai manzo sallallahu alaihi wasallam ne shiga cikin musulmi yanzu kawai babu zancen kul ja alhaq zahaq albaq manzo sallallahu ka san babban mutum ana bashin daraja shi ko shigar shi cikin addinin musu bai jima ba amma in ka bashi daraja shi shi ma zai rike maka wannan al'amari da karhi munadi rasulullah yace duk wanda ya shiga dara abu sufyan wanda ya shiga gidan abu sufyan shikenan ya amince halas ba za su same shi ba komi wanda ya tafi gidan shi kawai shikenan shi ma ya sare daga wannan wanda ya ta'allaka da asar ka ba shikenan ma kawai kowa sai gudu can wajen gidan Abu Sufyan can wajen gidan kowa ya cika gidan shi ya rihe kowa shi kenan kowa ya sare kawai an bar maka kowa hanya ba kowa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya shiga manzon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya shiga makka garin shi wanda aka kore shi aka huda shi da karhi bai da karhi wanda zai tsaya amma Allah ya maida shi azizul mukarrama ya ga ma ɗan makka ma za ta rauna inni fa'ilun bikum me ke kuke gani ni zan muku qala akhun karim wa rubba akhin karim dan uwa mai karamci qala izhabu fa antum talaqa babu wata azaba wanda ba a musu ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk wani azaba wanda kake tuna an mishi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma ranar wanda Allah ya bashi karhi ya dawo bai ce fa bari ni ma in musu kamar wanda suka mini saboda zaka gani Allah subhanahu wa ta'ala ya zabe a cikin mutane wanda ya yi su komi da komi ga zuciya ga kyakkyawan tabi'a ga komi alhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala ya karance manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ku tahi na ya himu duk da wannan azaba wanda aka mishi kenan muslimi bai kamata ba kana yin intiqam saboda mutane an maka wani ya maka wani abu kawai yanzu in ka samu ta daraja to za a ce bai sai na gari kace shi ba haka bane ko ka samu wata makami shikenan kawai zai ce bari yanzu zai sani ni wane ne ba haka bane addinin musulunci addinin musulunci din ta samaha kaya hai mutum saboda menene nawa ne zaka zamna a cikin duniya wannan babu lokaci wanda mutum zai ce ni ko shekara dubu ka kai kasance zaka tayi ka bar wannan duniya ko ba haka bane to kuma yanzu mun samu darasi wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kenan ba intiqam bane ba samaha ce ta addinin musulunci kenan mutum in Allah ya baka daraja karka ce to wancan wanda suna mini azaba yanzu zamu koma mu mushi mu ma azaba sanin azaba a'a daga nan dai zan tsaya kuma wanda muka yi daidai Allah ya bamu ladan shi wanda muka yi kuskure Allah ya yahiru mu kuma haza sallallahu alaihi wa sallam baraka ala tayyibin nabiyyi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam abu dai saura kadan ne dai amma in akwai rayuwa dai insha Allah zan gaba saura kadan insha Allah assalamu alaikum.